It's your destiny, don't fight it. War between the states united. It might be too thick, but might it be worthwhile? I ain't no Solomon from Babel, but my cards are on the table, and I swear that if I'm able to run that mile. So if I'm rambling, ignore me. If I'm the money, then adore me. And now the pearls are casted for me. Oh, what to do? I wish I could paint it in a picture and hang it in the Louvre. It's all in the groove.
Da 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 da